welcoming some, is it sub-medical personnel. I've seen doctors relocate, I've seen nurses relocate only to get there. You see them as pump attendants, you see them as pushing trolleys in supermarkets and all of that. So it makes migration not to be so sweet. And then some of them, even when they have opportunity, yes, some may go there, things turn around, they come back with different stories. But with the increase of even the organ harvest going on right now internationally, these people come back, tell us some of our youth, the stories, and then they go back without understanding that there are a lot of things that they may not sit well with them because the skills may mismatch based on maybe the distorted markets and all of that.
Dogara wanda ya wallafa littafai uku da nuna wani faifan majigi kan yadda matasa daga Najeriya ke kasadar rayuwarsu a yunkurin shiga Turai ba takardu. Ya ce da yawa kan fada hannun yan fashi shiga shan miyagun kwayoyi rasa wasu sassa na jikinsu da sauransu.
Wanda abubuwan da ke faruwa da su abubuwa ne wanda in mutane aka nuna musu ga zahirin abin da ke faruwa da su, ko suna iya fashewa da kuka ko kuma su shiga cikin damuwa mai yawa. Bangaren masu tafiya na farko sanannu ne akan fataucin kwayoyi, wasu kuma fataucin mutane, sannan masu kuma neman kuɗi cikin su wanda ke zaki tafiya da su sukan fada cikin haduruwa daban-daban. Wasu ana tafiya da su a samu harkokin fyaɗe a mutu, wasu damomin dawa ya cinye su. To waɗannan matsalolin sun sanya mutane cikin juyayi akan ya za a yi a kawo ƙarshen wannan hanyar.
A nan Dogara ya rabawa duk mahalarta taron kyautar littafan, yana mai buƙatar goyon baya wajen wallafa kofin littafan 5,000 don rabawa kyauta da yake da yakinin zai taimaka wa matasan su san illar irin wannan tunani.
Gwamnati ko kuma ƙungiyoyin sa kai ko 'yan kasuwa mu haɗa hannu da su a yi fim ɗin wannan littafin, kuma yadda kaji masu fashin baki suka yi bayani yanzu littafin ya dauki da abubuwa da yawa, akwai izina da yawa a ciki da mutane za su koya. Kenan akwai buƙatar sa hannun gwamnati a ciki da sa hannun yan kasuwa da sa hannun kungiyoyin sa kai da sauransu don a cimma wannan gurin, wanda dan wannan littafin idan ya yadu to zai zama cewar za a kyamaci musamman matasa, za su kyamaci irin wannan fitar domin suna fita ne bisa jahilci.
Dogara ya nuna tabaka lashin wani film na yadda wani matashi ya hakikance wajen kin jin maganar mahaifinsa da ke hana shi yunkurin cewa zuwa Turai don neman abin duniya. Masaniyar harkokin ƙetarawa ta barauniyar hanya Dr. Grace Daffel ta ce baya ga hatsarin fita ƙetare, matasan kan fuskanci nuna musu wariya a matsayin suna waɗanda suka fito daga matalautan ƙasashe.
Lokacin na je aiki Belgium, mu bi France ne, suna gan sun yi line daban-daban na Africa daban, masu da passport da America, Switzerland, the Britain, line nasu kuma daban. So abu ya kawo mun tunani cewa to me suna yi kaman mutane mu suna can suna aiki, ina da danwana suna can, in sun zo aiki za su ce aikin su daban, za su biya higher wages, suna biyan albashi daban na masu turawa daban na mu black people daban, like negroes. Na ga ma woni shekaran jiya ni bazan iya je can in ba aiki ya kai ni zan yi kwana da kwana biyu dawo ba, saboda a can ina gani kaman suna yin aiki kaman su bai, because ba hutu ba wani abu. In Nigeria ya gyara kadan mutane mu zasu da.
Masana sun buƙaci iyaye da hukumomi su yi tsayin daka wajen tarbiyyantar da yara rike sana'o'in da suka gada daga iyaye da kakanni. Hakanan sun ja hankalin gwamnati wajen kyautata rayuwar matasan don rage musu burin ficewa ƙetare. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.